ta kididdiga da aka samu daga wajen gwamnatin Nijar yayin da mun yi cewa zaka dalibai 110 ne wanda har yanzu ba a san makomar su ba sai da suke ba ba jidurin su ma kuma ba wanda zai ce ga halin da suke ciki a yanzu haka
to kamar wani irin kokari gwamnati take yi domin ganin an ceto waɗannan ƴan matan
wato abin da ke faruwa ma shine kamar akwai tsantsa insani tsakanin ita gwamnatin jihar Yobe da kuma su jami'an tsaro saboda jiya shi gwamnatin jihar Borno ya ziyarci gwamnatin jihar Yobe dan jajanta masa game da aukuwar wannan lamari inda shi gwamnatin jihar Yobe ya fito karara yana zargin rundunar sojan Najeriya cewa sun kwashe jami'an sojan dake wannan gari na Dacci a mako guda da kwashe wannan jami'ai kuma ga zuwa kwashe wannan ƴan mata kuma gaskiyar zance shi ne abin da yake faruwa shi ne ko lokacin da muka je wurin Dacci in banda jami'an soja da suka rako mu kuma suka rako minista a wancan lokaci babu jami'an soja a wannan gari kuma a wannan makaranta da amma mun dai ga dai jami'an sanda wanda har gwamnati ya sake bada wakilin misali yana cewa ai abin da ya faru na ƴan matan da aka kwashe da Dacci yana da kamanceceniya da abin da ya faru a makarantar na garin Bunyaki to kuma ya bada misali ga wannan cewa ai a wannan lokacin ma an janye jami'an soja ne a waɗannan mahala suka samu dama suka shiga har suka kashe waɗannan dalibai
to ya hukumomi suke ganin wannan al'amari ganin cewa akan janye jami'an tsaro daga wani wuri sannan kuma bayan ƴan kwanaki sai kuma a je a kai hari ya hukumomi ke ganin wannan
wato abin da din ya cewa hukumomi na gani kamar a gaskiya shi ne cikin bikin da aka ce kamar ana yaƙi ne kuma yaƙin ka duka noge za ki ga kamar an ci ƙarfin waɗannan yara amma su kuma suna laɓe ne suna kuma lura da duk al'amuran da ke gudana in suka fahimci cewa suna iya zuwa nan su je su aikata aikace-aikacen da suke so suna iya shiga wurin ba tare da samun wani turjiya ba su aikata abin da suka buƙaci aikata to abin da ma ake faruwa da suke nan a waɗannan yankuna musamman ma a jihohin Borno da Yobe ɗin nan.
To yanzu me ake ciki wajen neman waɗannan ɗaliban?
Na'am su kamar abin bayanan da muka samu musamman ma daga wajen jami'an soja daga can babban birnin tarayya Abuja na sojan sama kenan cewa sun samu umarni daga wajen fadar shugaban ƙasa cewa su tada jiragen sama wato su bi duk inda waɗannan ta'adda suka shigar waɗannan ɗalibai. Tabbatar cewa sun sake wato waɗannan ɗalibai yau dai mako guda kenan cin da sace waɗannan ɗalibai har yanzu dai babu kuma wanda ya ji ɗuriyarsu babu kuma wanda ya san halin da suke ciki babu kuma wani takamaiman bayani game da kwato su ɗin kamar yadda aka yi kwan-gaba-kwan baya wajen bayanin da aka bayar a baya.
To yanzu ana kyautata zaton ƴan Boko Haram ne suka sace waɗannan ɗaliban ka san kuma ƴan Boko Haram ɗin sun kasu kashi biyu kamar wani ɓangare ne ake gani yake da alhakin sata waɗannan ɗaliban.
Wato ba za a iya cewa ga ɓangare ba gaskiya saboda maganar gaskiya shi ne ɗan Boko Haram ne kowane ɓangare yake duk abin da suke aikatawa shi ne iri ɗaya.